أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم، ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بزفري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله سيغا ودكراتمنا مختصر الأخضري منا سكين حلقة تبير ينزو إن شاء الله وندوانا حلقة تبير حلقة تهدو الله يبام نصر يبام إيكو منكملا magana akan farillan alwala gabaki daya. Yanzu zamu shiga sunnonin alwala. Yawara sunnonin alwala malam yace mana wasu nanuhu, amma sunnonin ta bai fadi nawa bane ba, dan a dazu a farillai yace mana guda bakwai ko fara'idul wudu'i sab'un ko. To amma nan cewa sai ce mana wasu nanuhu bai fada mana ba, to mun kirga mu gani mana nawa ne. Ghusl yadaini ila al-qu'ayni inda shuru'i daya, wal madmadatu biyu, wal istinshaqu hukku, wal istintharu hudu, wa raddu mashi ar-ra'si biyar, wa mashu al-uzlaini shida, wa tajdidul ma'i lahuma bakwai, wa tartibu bayna al-fara'idi takwas. To kaji ko, to guda takwas ne. Sai ce to wasu nanuhu sunnonin sallah arwalla guda takwas ne. Ghuslul yadaini ila al-qu'ayni inda shuru'i, na farko akwai wanke hannu zuwa idan sau kafin a fara alwallar. Anan idan mazubin da mutun zai yi alwallar da shi budadden mazubi ne, to in hannun shi ba a wanke yake ba, to ba zai fara tsoma hannun a ciki ba, ya debo ruwa sai dai ya rika tuntsirawa, ya rika tuntsuro shi yana wanke hannun dan kar aje da dauda ya sanya. Amma idan ya tabbata, misali ya shiga ban daki, da ya fito sai dai ya tsaya wanke hannun shi tas, sannan sai zo zai fara alwala, to wannan babu laifi, zai iya tsoma hannun shi a ciki. An fahimta abinda dai ake so, a tabbatar hannun yana da tsarki kafin a sanya shi a ciki. To tunda yanzu alwala zaka yi kuma baka tabbatar da hannun yana da tsarki ba, kuma zaka rika sa hannunka ne cikin ruwan kana debowa, misali ga wanda ba da buta yake ba kenan, wani gongoni ne ko wani roba ko, na to wannan sai ya tuntsira, ba hannun zai tsoma ciki, sai ya tuntsira ya wanke shi, sai ya wanke na dama so uku zuwa wuyan hannu, ya wanke na hagun so uku zuwa wuyan hannu, sannan kuma sai ya ci gaba da tsoma hannun babu laifi. In kuma dama a buta ne shikenan, ba magana, tunda kullun tuntsirawa ne za a yi ta, ba za a sa hannu a ciki ba. To wanke hannu zuwa idan sau, wato zuwa ƙarshen tafi kenan, sau uku na dama sannan sau uku na hagu, sannan wal madmadatu sai kuma kurkurar baki ita ma sau uku, wal istinshaqu sannan sai a fat, sai a shaka ruwa, a shaka shi a hanci. Mutumin da ba azumi yake ba, ana so ya dan shake shi da dama, amma ba kuma yanda zai shake shi ba har ya wuce masa makogoro ko ya wuce baki, a shaka dai ta madaidaiciya. To zai shakan sau uku, wal istintharu sai kuma ya face sau uku. An fahimta? Sai wa raddu mashi ar-ra'si dazu, ko in ce a halka ta baya, mun yi magana akan shafar kai, nace in aka shafe shi daga goshi zuwa ƙeya farilla, to ka juyo daga ƙeya ka dawo goshi, to wannan sunna ne. Wa mashul uznaini sannan shafar kunnuwa, yanda ake shafar kunnuwa shine idan shi ma an taba ruwa sai a sa yatsa manuniya, sai a sa yatsa manuniya a cikin kofar kunne, babbar yatsa sai ta dawo bayan fata kunne, sai a murza, haka ake yi. To shi ma sunna ne. Wata jididul ma'i lahuma, sannan a sabunta ruwa lokacin da za a shafi kunnen, ba wai da ka taba ruwa ka shafi kai ba, kawai zaka taho ka shafi kunne, in kai haka ka bar sunna ɗaya. amma yanda ake idan ka gama shafar kai sai ka sake taba ruwa a hannunka sai kai shafar kunne shine tajdidul ma'i lahumma wato asabun ta ruwa dammi lahumma ai li ajlihima dan shafar kunnan da za a yi sai at tartibu bainal fara'id ajiran tafarillai menene ma'anar jiran tafarillai alqur'ani ya jiranta mana su ya allazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn kaga wannan farallan guda hudu qur'ani wanke fuska ya fara fada sannan yace sai wanke hannu zuwa guyuwar hannu sannan sai shafar kai sannan sai kafa to ka jera su yanda qur'ani ya jera su kenan bai kamata mutun ya wanko kafa ba sannan ya zo ya wanke fuska sannan ya koma ya shafi kai sannan ya dawo ya wanke hannu kaga ya hargitsa bai jeranta ba to in yi haka ya bar sunna amma ya jeranta su yanda suke to wannan ita ma sunna ce wannan sune sunnoni guda takwas na alwala malam sai ya ce wa man nasiya fardan min a'ba'ihi to yanzu zai mana wani bayani ya kamata mu mai da hankali sosai saboda yana da muhimmanci wannan bayanin yace mutumin da ya mance farilla min a'ba'ihi daga gaban shi fa in tadhakkarahu bil qurbi to idan ya tuna wannan farillar a nan kusa fa'alahu wa ma ba'adahu sai ya aikata ta da abin da ya bayanta an fahimci wannan ko sai na yi karin bayani mutum ne yake alwala wanke fuska menene na san da za a ce mun farilla ko to kawai da yazo yayi kurkurar baki ya shaka ruwa ya face me zai yi ba fuska zai yi ba kawai sai ya manta sai kawai ya kama wanke hannun shi zuwa idan sau zuwa guyuwa ya wanke hannun dama ko ya wanke na hagu sai ya tuna me zai yi sai ya dawo ya wanke fuska to in ya wanke fuska ai hannu ya riga ya wanke wucewa zai yi a sai kuma ya sake wanke hannun again misali ya bar fuskar sai da ya wanke hannu ya shafi kai yana wanke kafa sai ya tuna me zai yi ya tuna sai ya tuna ya manta bai wanke fuska ba sai ya dawo ya wanke fuskar sai ya sake wanke hannayen zuwa guyuwa sai ya sake shafar kai sai kuma ya wuce kafa an fahimta shine idan mutum abin shine yake nufi da mutumin da ya tuna farilla ta alwala a wani gabashi wanda bai wanke ba bai tuna ba sai ya tuna shi da wuri shine ma'ana bil qurbi din tazakkaru bil qurbi ayyata tuna shi da wuri fa alahu to sai ya dawo ya aikata wannan farillar da ya mance wa ma ba'adahu kuma sai ya jeranta abin da ke baya koda da man ya wanke shi to sai ya saki maimaitawa wa in tala amma idan ya ja lokaci menene jan lokacin shine har sai da ka gama alwallar har ma sai da ka bushe shine kawai daga lokacin in dai sai da ka bushe sannan ka tuna to fa alahu wahdahu wannan farilla ita kade zakai misali kana alwala sai ka mance baka wanke fuska ba baka tuna ba har ka ida alwala har ka tafi sai bayan ka tuhuma sai ka tuna har ka bushe a lokacin to yanzu kawai ruwa zaka samu fuska kawai zaka wanke shikenan ko kuma hannu ne ka mance zuwa guyuwa baka tuna ba sai da ka gama alwala har ka bushe sannan ka tuna ko kuma har ka tashi ka tafi sannan ka tuna to kawai yanzu da ka samu ruwa wannan hannun da ka bance shi kadai zaka wanke sabanin yanda idan kana cikin alwallan ne ko kuma baka bushe baka tuna to in ka wanke wannan farillar duk abin da ya biyo bayan ta sai ka saki ta sashi an fahimta to wannan shine sai cewa yayi idan kuma aka yi ara shi ma kila har sai da ka je kai sallah sannan ka tuna kai da zufa da nayi alwala ban wanke fuska ba da zufa da nayi alwala ban shafi kai na ba da zufa da nayi alwala ban wanke kafa ba da zufa da nayi alwala ban wanke hannu na zuwa guyo ba gashi kuma har kai sallah to ya zaka yi sai ka dawo ka wanke wannan farillar da ka bari fuska ce ka bari wanke ta hannu ne ka bari zuwa guyuwa wanke shi ina yawan fadin zuwa guyuwa dan shine farilla kun san zuwa bakin idan sau ba farilla bane ko kai ne ka manta baka shafa ba to dawo ka shafe shi kafa ce dawo ka shafa ka wanke to amma bayan ka wanke sai ayyaya sai ka koma wannan sallar da kai sai ka sake ta an fahimta shine wa aada ma salla qablahu to sai ya dawo ya wanki ya sake sallar in dai har ya sallaci sallah to sai ya dawo ya sake sai ce amma wa in taraka sunnata, amma idan ya bar sunna fa alaha wala yu'idu salat, to zai sake wannan sunnar, zai aikata wannan sunnar amma ba zai sake sallah ba. To anan ma akwai karin bayani, mutumin da ya mance kurkuran baki bai tuna ba sai yana shaka ruwa, to da ya shaka ruwa zai dawo ya kurkura bakin kuma ba sai ya sake shaka ruwan ba. Dan me? Saboda sunna ce, jeranta sunnoni ba sunna bace shi mustahabbi ne. Shi kuma mutum da ya bar mustahabbi a sallah ba ya da alwala, alwala shi bata kai ba ko da gangam ya bari. Haka mutumin da ya mance bai kurkura baki ba sai da ya fara wanke fuska sannan ya tuna yaya zai yi. To tunda ka fara wanke fuska ai ka shiga farilla, to ba a farin ba a barin farilla dan a dawo na sunna. Saboda haka baka tuna ba ka bar kurkura baki ko ka bar shaka ruwa sai da ka fara wanke fuska, to ba za ka baro fuska ka dawo ba, kawai za ka ci gaba da alwalar sai ka ida ta tas sai ka zo sai ka kurkuri bakin, shikenan. In shaka ruwa ce kawai sai ka zo ka shaka ruwa. An fahimta? Wato idan ka tuna sunna kana cikin sunna ta alwala, to sai ka dawo kai wannan sunnar ita kadai kawai sai ka koma daga inda ka tsaya alwala sai ka ci gaba. Amma in baka tuna sunnar ba sai da ka fara yin farilla, wato ka fara wanke fuska, to anan fa baka dawo ba. Dan ba a sako sunna a dawo ayi farilla, ai ba a bar sako farilla a dawo ayi sunna, kawai zaka ci gaba da alallar sai ka ida sai ka dawo ka aikata wannan sunna. To idan sai da ka je kai sallah sai ka tuna a dazufa da nayi alwala ban yi kurkuran baki ba, to kurkuran baki menene? Sunna ce ko? To sai ka zo ka kurkure bakin amma ba zaka saki wannan sallar ba. Daman kai wannan kurkuran bakin ne dan ka dora alwalaka ta dawo daidai dan sallar da zaka yi a gaba, amma wannan da ka riga kai shikenan ta zamna. Ai ya za a ce a ta zauna, to aikatuna ba wai sallah ba, alwala ma an ce lokacin da ka fara farilla ba ka sako ka dawo dan wannan sunna da ka bari ba, balle sallah a ce zaka sake ta saboda sunna? Ba a sakewa. An fahimta? Duk mutumin da ya mance sunna a alwala shi daga cikin sunnonin nan guda takwas bai tuna ba sai bayan har yayi sallah, to kawai wannan sunnar ita kadai zai zo ya aikata, kuma sallar ba zai sake ba, kawai ya dai gyara alwala shi saboda sallar gaba. Allah sa an fahimta. Yace wa man nasiya lum'atan, duk mutumin da ya mance lum'a. Menene lum'a? Shine duk gurin da ya kamata ka wanke ruwa ya taba sai ka ketare shi ruwa bai taba ba, wani dan gurbi kadan. Misali a wankin hannu zuwa gwiwa sai ka bar wani wuri inda ruwa bai taba ba. Misali a wanke kafa sai ka bar wani wuri inda ruwa bai taba ba. Misali a wankin fuska sai ka bar wani wuri inda ruwa bai taba ba, shi ake cewa lum'a. To mutumin da ya bar lum'a ya manta ga salaha wa hadaha, to wannan kawai ita kadai zai wanke. Kaga dazu an ce farilla ta alwala in ka barta idan a kusa ne kafin ka bushe zaka aikata ta da abin da biyo ta baya, in ko bayan ka bushe ne ka tuna zaka wanke ta ita kai wannan farilla ko? To amma lum'a ko an kusa ka tuna ko a nesa kawai iya mahallin ta zaka wanke, shi yasa ce ga salaha wa hadaha biniyatin, amma da niyyar wannan wankewar wankewar lum'a ce. Wa in salla qabla zalika aada, duk mutumin da ya bar lum'a a jikin shi bai tuna ba sai bayan yayi sallah ya gani ko aka fada mai ko ya tuna ya bari, to zai zo ya wanke wajen wannan lum'ar sannan kuma ya sake sallah. Me yasa? Saboda duk inda ake bar lum'a zaka iske farilla ce, duk inda ake bar lum'a zaka iske farilla ce. To shi ya sanya in ku aka bar lum'a kenan kamar an bar wannan farillan ne ba aikata ba. Ka kula da gabanka gabaki ɗaya, duk inda ga lum'a to gurbin farilla ne. Sai ce wa man tazakkara al-madmadata wal istinshaqa ba'da an shara'a fil wajhi fala yarji'u ilayhi ma hatta yutimma wudu'ahu, mutumin da ya mance kurkuran baki ko ya mance shaka ruwa bai tuna ba sai da ya fara wanke fuska, to ba ya baro wankin fuska bai dawo zuwa gare su, a'a ya ci gaba hatta yutimma wudu'ahu har sai ya cika alwallar shi sai ya dawo. Wannan na riga na yi maganar shi a baya ko? Ko shine nace mutumin da ya mance sunna bai tuna ba sai da ya fara farilla, shine da ban na buga wannan misalin yanda ya bayani. To kawai karin bayani ne cikin abin da ya gaggawar fada dama. To wannan kenan. Sai mallam yace to fada'iluhu, yanzu kuma zai gaya mana mustahabban alwala. To mustahabban nan shi ma kamar sunnoni bai gaya mana ko guda nawa bane. To mu lissafa mana shi ma mu gani. Na ɗaya at-tasmiya, na biyu as-siwaku, na uku az-zahir ala ad-darbati al-ula fil wajhi wal yadayn, alal ghaslatil ula ne anan wannan daba'ar tawa nuskha wannan tawa tana da kuri wa zaidu alal ghaslatil ula fil wajhi wal yadayn shine na uku na hudu al bidatu bi muqaddamir ra'si na biyar tartibu sunani na shida qillatul ma'i alal udwi na bakwai taqdimul yumna alal yusra bakin bakwai ya tsaya amma ga takhlilu asabi'il yadayn ko ga takhlilu asabi'ir rijlayn ga takhlilu lihiyatil khafifa fil wudu'i dun al kasifa duka dai wato wannan abin da shi ya kawo kenan ko yace na farko daga cikin mustahabbai akwai at-tasmiya shine farawa in zaka fara kace bismillahir rahmanir rahim to farawa da bismillah bismillah shine tasmiya wato in zaka lalla kace bismillah na biyu al mustahabbai shine as-siwaku yin aswaki wannan yin aswaki din nan koda ya tsarka ka sa kamurza ka kurkure ka zubda ka samu lada aswaki dan ka'ida koda mutun yazo zai alwala sai ya zuba ruwa a baki kawai sai kurkura zuda bai sa yatsa ba to ya aikata sunnar alwala wannan yatsan da zai sa a matsayin aswaki take mustahabbi ne na uku daga mustahabban alwala az-za'idu 'alal ghaslatil ula fil wajhi wal yadayn wankewar da zaka wa fuskar ka in ka wanke so daya in dai ta hade fuskar duka a wannan wankin daya to ka sauke na farillarka saboda haka wanki na biyu da zaka yi da na uku din mustahabbai ne wasu malamai suka ce a wanki na biyu sunna ne wanki na uku ne mustahabbi haka wanke hannu zuwa gwiwar hannu in a wanki daya ka tabbata ka hade hannun duka ya hadu to ka gama farillarka na biyu a matsayin sunna yake na uku a matsayin mustahabbi me ya sanya sai ya dakatar da ka'idar akan cewa az-za'idu ala al-ghaslatil ula fil wajhi wa dini kadai ya fadi fuska da hannu kadai zuwa gwiwa dalili daman shi kai so daya ake shafa so da haka ba bukata ita kuma kafa ba kilgawa ake ba kawai wankewa ake hatta fita shi ya sanya kawai sai ga to dan haka ne a farillan nan da ake magana daga fuska sai hannu su ne kawai ake iya karawa wanki to wannan wankin na farko farilla na biyu sunna na uku mustahabbi sai ce mustahabbi na gaba shine albidayatu bi muqaddamir ra's farawa daga gaban goshi in za a shafi kai ko albidayatu bi muqaddamir ra's farawa daga gaban goshi wajen wankin fuska da kuma wajen shafar kai a tabbata inda aka za fara da gaban goshi lokacin da za a wanke fuska to anan me yake nufi ita dai a wanke fuskar daga dukanta tun daga gaban goshi wajibi ne to amma koda zaka dauka daga misali sai ta idan ka sai kai sama ka shafo sannan ka dawo kasa yayi amma mustahabbi ya kamata daga sama zaka dauko kayo kasa amma inda zaka dauka daga nan kasa kai sama in dai ka kai can din yayi amma ba haka ake so ba to farawa daga gaban goshi ayo kasa din kayo daga sama kayo kasa shine ake nufi da cewa mustahabbin da yake nufi inji balan sai ce wa tartibu sunani sannan jeranta sunnoni wanken hannu zuwa wuyan hannu sannan kurkuran baki sannan shakarwa sannan facewa kayi su haka a jere mustahabbi ne sannan waqillatul ma'i alal udwi sannan a karantar da ruwa akan gabbai kar a rika zubar da ruwa fu in za a yi alwala a yi ta shura ruwa da yawa a ba a so mustahabbi a zuba ruwa kadan amma ko ba tare da kaidi ba kuma kar a ce ruwa kadan sai ka ce to iyafiya wata daya ake nufi a'a ai jikin wani da na wani ya sha bamban jikin wani da kaushi jikin wani da labshi jikin wani mai kabiri ne jikin wani dan siriri ne kamar ni da sauransu to abinda zai ishi wancan ba shi zai ishi wannan ba abinda dai ake so kawai kowanne in zai yi kar yayi banna yayi daidai wa daidai shi ake nufi qillatul ma'i alal udwi sai kuma wa taqdimul yumna alal yusra idan za a wanke hannaye ko kafafuwa tunda akwai na dama akwai na hagu to a fara wanke kafar hannun dama sannan a wanke na hagu lokacin wankewa zuwa idan sau sannan in za a wanke lokacin wankewa zuwa gwiwa a wanke na dama sannan na hagu sannan za a wanke kafa a wanke ta dama sannan ta hagu shine ma'ana gabatar da dama akan hagu
sai ce wa yajibu takhalilu asabi il yadaini amma wajibi ne fa tsefe yatsin hannu in za a yi alwala dan wani hadisi na annabi alaihi salatu wasallam yace man lam yukhallil asabi'ahu khallalaha Allahu yawm alqiyamati bin nar ko duk mutumin da in yana alwala ba ya tsatsefe yatsin hannun shi to idan aka je lahira za a tsatsefe mai da wuta nayi bayanin menene tsatsefewa ko shine a sanya hannu a murza a wanki tsakanin yatsa da yatsa kar a bar tsakanin haka nan wa yustahabu fi asabi'ir rijlain amma a wajen na tsatsefe yatsin kafa mustahabbi ne wato ana hannu wajibi ne amma ana kafa mustahabbi ne sai ce wa yajibu takhalilul lihyati alkhafifa gemu wanda yake sassauka na koyi bayanin ma'anar sassaukan gemu ko shine gemun da ana ganin fatar haba a jikin gemun meshi ko mun tsawon gemun kuwa in dai bai lullube fatar haba ba ana kallo to ya zama khafif to tsatsefe shi ya zama dole wato murzawa wannan fatar ruwa iske ta amma idan fatar idan gemun ya lullube fatar ba a ganin fatar kwata kwata to koda gajere ne ya zama alkasif to wannan ba a tsefe shi kawai za a buta kanshi da ruwa a wuce ba dole sai an murza ba sai ce to takhalilu alliyatul khafifati fil wudu'i duna alkasifa tsatsefe gemu sassauka a cikin alwala wanda ba mai duhu ba ma'ana mai duhu banda shikenan ba sai an tsatsefe shi ba sai ce amma wajibu takhalilu ha fil ghusli wa lokan alkasifa amma idan a wankan janaba ne to ko mun duhun gemun sai an tsatsefe shi ma'ana sai an murza shi to wannan shine a karatun mu na yau ban san ba ko lokaci zai ba mu hada da abubban da ke warware alwala bari mu gwada mu gani a gurguje faslun wannan fasli ne nawaqidul wudu'i ahdasun wa asbabun abubban da suke warware alwala akwai hadasi mun koyi magana hadasi a can baya ko kaman bawali ba haya da sauran su akwai kuma asbab su ba su suke kare alwala ba akan kansu amma suna jawo dalilin da alwala za ta kare to za mu yi magana su yanzu sai ce far ahdasu abubban da su akan kansu da sun faru su suke kare alwala kai tsaye ga sunan guda biyar yace albawlu akwai yin bawali wal gha'idu akwai gha'idi yin ba haya kenan wal rihu akwai fitar iska shine ake cewa tusa ko wal mazwi akwai fitar mazi wal wadayu akwai wadi mazi shine wani ruwa mai dan yauki yauki kadan wanda yake fitowa mutum namiji ko mace lokacin da ya fara tunanin sha'awa ta ko ta hanyar kallon mace yana kallanta ko mace tana kallon namiji sha'awa ya kama har ya ji gaban shi ya jika mazi ne haka ko in suna rungumayya da juna ko dai wani abu wannan wanda zai sanya mutum ya ji gaban shi ya jika to wannan mazi ne yana warware Allah shi kuma wadi yana bin bayan bawali ne wani ruwa ne fari wanda ba shi da yafki shine yana bin bayan bawali mafi yawa to duka waɗannan guda biyar su ne a hadasu duk in aka ga ɗaya daga cikin su ya faru da mutum to ko da yana da alwala yanzu ya dawo bai da ita alwalar shi ta warware sai ce amma al asbab abubuwan da su kuma sababi suke zama ga warware alwala ma ba su suke warware ba amma ana tunanin ta dalilin su abun da ke warware Allah zai samu sai ce ga su na farko annaw mustaqilu barci mai nauyi yana warware alwala dan me ba shi ke warware alwala ba amma ta iya yiwa kana barcin nan kai rihi iska ya fitan ma wato kai tusa ba za ka iya ganewa ba to shikenan wannan barcin yana iya jawo ai tusa tusa na warware alwala to shikenan sai a ce barci ma ya warware alwala shi yasa aka ce asaqi wanne ne barci saqili nan nauya wato daman barci kashi hudu ne akwai barci mai nauyi kuma dogo wannan yana warware alwala babu sabani akwai barci mai nauyi gajeri yana warware alwala to wanne ne barci mai nauyi shine barcin da indai kai shi zai zamana wani ya shigo inda kake ko ya fita baka ji ba ko kana da carbi a hannu sai ya kubce ya fadi to wannan ya zama barci mai nauyi kawai saboda haka zai warware alwala akwai barci mara nauyi kuma gajeri to wannan an so yayi a saki alwala dan shi amma ba zai warware Allah shine dan barcin da zai fusgi mutum amma duk abin da ake yana ji haka zai yana tsayar nan to wannan shine shi wannan an so mutum ya saki alwala dan shi amma dai bai warware ta ba akwai kuma barci wanda yake mara nauyi amma dogo shi ma yana warware Allah wannan dai makan magana barci kenan to barci yana warwar alwala a wannan sharadin wal ijma'u wato suma yana jawo mutun ya rora alwala kamar suma saboda rishin lafiya suma saboda buguwa da sauransu muna ce buguwa ba ta maye ba dan sukuru ake cewa sai ce da sukuru shi ma sukuru yana kari alwala me sukuru shine maye an sha giya an sha kwaya an sha wani abu mai kawar da hankali warjununu da bugun aljani ma'ana hauka idan ka hada waɗannan guda hudu da barci da suma da maye da bugun aljani dukkan su kawai zaka iya cewa shine zawalil aqali inda hankali ya gushe ta hanyar barci ko ta hanyar suma ko ta hanyar maye ko ta hanyar hauka to dukkan su waɗannan alwala tana warware duk mutumin da ya suma ya dawo sai ya saki alwala duk mutumin da ya maye ya dawo sai ya saki alwala duk mutumin da aljani ya buge shi dan ya hauka kadan ya dawo sai ya saki alwala duk mutumin da ya barci sai ya saki alwala abu na gaba shine alqublatu yin kiss da mace kai mata kiss to shi ma ko ta maka kiss shi ma na warware alwala walamsul mar'ati in qasadal lazzata aw wajadaha da shafar mace amma da sharadi mutumin da ya shafi mace sai idan ya shafe ta da niyyar lazza ya shafe ta daman dan sha'awa to ko ya samu lazzar ko bai samu ba lazza shine jin dadi to ko ya samu ko bai samu ba alwala shi ta kare ko kuma a farko da ya taba ta ba da niyyar sha'awa ya taba ta amma yana taba ta sai sha'awar ta fado masa to shi ma alwala shi ta kare misali mace ce ka zo zaka mata allura kaga allura ai ba maganar sha'awa bace ya kawo amma kana taba ta zaka mata allura sai sha'awar ta zo to shikenan alwala ta warware sai mace ce kuka hadu a mota aka ce matsa ta matsa kuka hada ka fada kaga ka taba ta amma wannan tabawar ba niyyar lazza bace ba sha'awa bace ta jawo larurar ce ta zama mota to idan kuma kuna hada jikin sai sha'awar ta zo ta kare alwalar amma idan irin wannan larurar ce ta hada kuma har kuka rabu wani lazza ko wani tunani bai zo maka ba to alwalaka bata kare ba da fata an gane wa masu zakari batinil kaffi haka shafar al'auran namiji da tafin hannu ko batinil asabi'i ko da tafin yatsu dukkan su yana warware alwala wa man shakka fi hadathin wajaba alaihi alwudu duk mutumin da yake kokonto shin wai ina da alwala ko ba yayi alwala sai yake kokonto wai nayi bawali ko ban yi ba nayi ba haya ko ban yi ba nayi rihi ko ban yi ba nayi barci ko ban yi ba to duk mutumin da yake kokonto akan abin da ke warware alwala ya tabbata yana da alwalar amma sai yake kokonto shin yana da abin alwalan nan nashi ya samu ko bai samu ba to alaihi wajaba alaihi wudu kawai je saki alwala hukuncin bai da alwala ne illa an yakuna muwaswisan falashi alaihi sai dai ko idan mutun da man waswasi sana'a shi ne to wannan dan yayi tunanin nayi ko ban yi ba shikenan ba komai sai istishabul asli ai asli dai ya san da alwala ko yanzu na tunanin ta warware ne ko ba ta warware ba to da mun ma abocin kokonto ne to wannan shi ba komai ba sai ya saki ba wajibu alaihi ghasluz zakari kullihi min almazi mutumin da mazi ya fitar mai mun yi maganar mazi shine ruwan da yake fitarwa mutum lokacin da sha'awa ta kama shi to wannan mutumin da mazi ya fitar masa in zai yi tsarki sai ya wanke zakarin shi duka wala ya gasilul unsa yayi ne amma ba zai wanke marenan shi ba wal mazi to menene mazi huwal ma'ul khariji inda shahawati sugura shine ruwan da yake fitowa mutum lokacin da karamar sha'awa ta kama shi mecece karamar sha'awa shine shafa-shafa da mace ko tunaninta ko nabu babbar sha'awa kuma shine jima'i shi yasan ya ce karamar sha'awa to lokacin da karamar sha'awa ta kama mutum wannan ruwan ya fitan masa to shine mazi yannan shi karamar sha'awan kuwa shine ta hanyar tafakkur tunanin mace ko mace ta yi tunanin namiji har haka ya faru aw nazarin ko kuma kallon mace ta daga namiji ko kallon namiji ga mace aw gairihi ko wani wannan dukkan su idan dai mazi ya fita ana wanke zakari ga baki daya alhamdulillahi za mu takaita karatun mu anan wanda yake shine halka na biyar insha Allah za mu hadu a halka na shida wa qul qawli hadha astaghfirullahi wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi